محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم سدد جناني واجر الحق على لساني. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون لقائك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يوم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما يندى دي aka saba kullum irin wannan rana mai albarka. Muna cikin littafin muna ash-shifa bi ta'arif huquq al-mustafa na al-qadi iyad al-yahsabi alayhi rahmatullah. Muna cikin fasali na farko a babi na biyu. Yana magana akan khisalul kamali wal jamali lahu sallallahu alayhi wa sallam. Dabi'u wanda suke na kamala da kuma dabi'u na jamala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Muna ciki mun kwana akan fadin malam wa siyadati waladi adama, ko siyadati waladi adam, daga cikin martabobi da darajojin da Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugabancin ɗan adam alaihi salam. Duk wanda annabi adam ya haife shi, to manzon Allah shugabansa ne. Ya faɗa da kansa, ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakhar, ni ne shugaban ƴan adam gabaki ɗayansu. Wala fakhra, ba wai yanayi wa mutane alfahari ba ne a darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. A wani riwayan yana cewa adam wa man dunahu tahta liwa'i yawm alqiyama. Abu na biyu, wa liwa'ul hamdi, Allah ya bashi liwa'ul hamd. Liwa'ul hamdi wani martaba ne da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda duk wani halittan Allah sai yayi jinjina ga manzon Allah akan abin da zai, shine liwa'ul hamdi. Akwai baitocin da wani malamin Masar, malamin hadisi ne Sheikh Umar Al-Hashimi, yake yawan kawo su a dukkan munasabobi na addini. Idan ana magana kan martaban manzon Allah, yakan kawo su, ina cewa ya sahibal hawdi kam lin nasi min amalin fi wurdihi yawma tasqi minhu kulla dhami liwa'uka alhamdi yawma ad-dini tarfa'uhu yumnaka ya sa'ada man talqahu bid'ani anta ash-shafi'u lana fi yawmi shiddatina taqumu wahdaka kullu ar-rusuli lam taqumi yaqulu kullu nabiyyin min tahayyubihi nafsi wa tasjudu lir-rahmani min amami تقول أنت لها يدعوك خالقنا اشفى تشفى هنا للخلق كلهم. ما هل شهد شيني لواءك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك. لواء الحمد وان الله زي توكا يبايرك ما في سنشان تنباي توتن الله زي توكا تمرتبا درجة يبا وان يفكوا درجة to tutan Allah zai miƙa ta ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Wato abin da ya kamata ka lura ka gane, Allah ne zai ɗauki tutar sannan ya ba wanda ya cancanta. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ishe ka gane ta mafi cancanta da alhamdu shine manzon Allah, shine yahmuduhu ahlus samawati wal ard. Duk wanda yake sama kabbinsu malaiku suna godewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda suke kasa suna godewa manzon Allah. Ila wani zai ce menene dalili, sai ce ya tabbata a Qur'ani kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ina ce jinnu suna hawa junansu,
wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami ila najillahu shihaban rasada
da muna iya hawa junan waje hasarin samaniya ni satan ji amma tunda manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa tsaro ba a iya isa gurin da sama take ba idan yahmuduhu ahlu samawati kenan ahlu al-ardi ko kafin zuwan manzon Allah mun sani mutum ɗaya zai laifi sai Allah ya aiko iska tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tara illa masakinahu iska ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajadu nakhlin khawiya amma tunda manzon Allah yazo sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim idan yahmuduhu ahlus samawati wa ahlul ardi sallallahu alaihi wa sallam abin da ke gaban wannan shine wal bisharatu Allah ya bashi maqamul bushara duk wanda manzon Allah ya mai bushara da dan aljanna ne ya tabbata a hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwayar abu huraira ya zo gidan nan nabi sallallahu alaihi wa sallam bai gan shi ba aka ce mai manzon Allah ya bi nan shikenan sai bi bayan sa sai sau manzon Allah ya shiga wani shinge na ansar gonan nabi ne manzon Allah ya shiga ciki abu huraira sai ya zo gurin ya tsaya sai sallama manzon Allah ya ce abu huraira ne sai ce inam ya rasulullahi sai manzo Allah masa takalman sai ce ungo je ka kamar latitahu wara hadal haibi yashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah fa bashirhu bil janna duk wanda ka gani bayan gidan nan inda yayi da la ilaha illallah manzo Allah ne to ka ce dan aljanna da gashi ya nan takalmi na wannan wa yake wannan in ba manzo Allah ba shine al busharatu a hadisin tirmidhi daga riwayar jabir bin abdullah al ansari annabi na cewa la tamassu an-naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani tirmidhi yace hadisi ne hasan duk muslimin da ya ganni in ji manzon Allah ko wanda ya ga wanda ya ganni la tamassu an-naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani wannan duk sun menene bushara ne sannan Allah ya ce mana kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas menene wannan bushara ne albarkan ma muka samu wannan لما دعا الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم wannan bushara madai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan a hadisin bukhari daga riwayar abdullahi bin abbas in Allah ya kara masa yarda dan abbas yake cewa man sarrahu an yanzu ila mar'atin min ahli aljanna falyanzu ila hadhihi alamati sauda me san ya ga mace yar aljanna tana tafiya a duniya ya kalli waccan matan in ji dan abbas aka ce masa wa ma za ka me dalili yace wannan matan ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga masa kara tana fama da farfadiya so idan ta fadi jikinta na fitowa fili sai ya rasula udu Allah an yashiyani ka roka mini Allah Allah ya bani lafiya annabi yace in shi iki sabarti wa lakil janna idan kin so ki haƙuri da wannan jarrabawa wa lakil jannati menene wannan bushara kullaki aljanna tace asbur ya rasulullah nayi hakuri tace amma illa ni atakashaf idan na fadi jikina yana fitowa fili fad'ullaha li alla atakashaf manzo Allah ya mata addu'a anan amma ta bushara innaha min ahli aljanna sannan ayatin uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun nufo shi sai annabi ya ce man yarudduhum anni yakunu mai fil janna wane ne wanda zai mayar mun da waɗannan mutanen zai zama tare da ni a aljanna menene sunan wannan al-busharatu madayin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya masa bushara da aljanna ta tabbata shi dan aljanna ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sifa nabi na gaba an-nizaratu shine mai gargadi an-nazir duk abin da yace a daina to Allah ne yake a daina an-nazir inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira annabi shine nadhir mai gargadi fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid a hadisi ingantacce abinda ke gaba sai al-makanatu inda zil arshi manzon Allah babban bawa ne mai martaba mai matsayi a gurin Allah ubangijin al-arshi al-makanatu matsayi da daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi annabin Allah yace wa kana inda Allah wajiha mutum ne mai daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala
to amma a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a fade shi an ce inda Allah ya wajiha ba amma sai aka fadi me wanda ake aikowa dan sako zuwa ga annabi sai Allah yake cewa zi quwwatun inda zil arshi makin muta' thumma amin dan aikin sa mun ga cewa dan aikin sa wanda Allah ke aikowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce zi quwwatun inda zil arshi makin ya da martaba da matsayi babba idan ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da mai makanatu inda mai zil arshi abin da ke gaba shine wa ta'ati thumma manzan Allah shine wanda ake masa biyayya a duniya ake masa biyayya a lahira sallallahu alaihi wasallam muta' anje muta'atu samma in anje samma ana nishi ta da malami da yawa ma'anar mafi kusa shine a sammai bakwai ma muta'ani sallallahu alaihi wasallam muta'ani sannan yawmul qiyamati ma menene muta'ani a duniya kuma muta'ani Allah yana tuna wa di'ur rasul la'allakum kudi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan ta'atuhu ta'atul lahi man yuqir rasul faqad ata'a Allah wanda bi manzan Allah sai wa Allah ta'ala ni inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan wal amanati manzan Allah shine babban bawa da Allah ya bashi martaba ta amana me ma'anar amana yan uwa wanda Allah ya aminta da shi dauki sirrin sa kaf ya ba shi kini annabi sallallahu alaihi wasallam inni la aminun fil ardi wa aminun fis sama yace ni ne baba amintacce a wurin Allah amintacce a sama ta bakwai amintacce a me a kasa saboda haka abun mamaki kafirai masu gaba da shi masu kin sa suka sa mai suna al-amin al-aminu amintacce mai amana ma'anar aminu wanda zuciyanka ta aminta da shi sannan hankalinka ya aminta da shi sannan ka aminta da cutarwansa ka aminta da sharrinsa shine al-aminu amintacce sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hidayah sannan Allah ba shi matsayi na al-hidayah shine al-hadi shine hadaya ya shiryatar ya hadi yana shiryatarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai da Allah yayi rantsuwa ce wallahi ya rasulullahi kana shiryatar da bayina zuwa ga tafarki madaidaici ihdina siratal mustaqim musma da mutunci ai manzan Allah shine as-siratal mustaqima to matsayin hidaya na manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai wa rahmatan lil alamin ga martaba na rahmatan lil alamin shi rahama ne ga dukkan al'alam rahama ne a gare su rahama ne a wurin mutane rahama ne a wurin aljanu rahama ne a wurin kainatu dukka gabaki dai manzon Allah rahama ne lil alamin sai ridai ar-ridha was-su'ul shine bawa guda daya wanda Allah ya bashi ar-ridha yarda ta Allah shine ridha wato subhanallah ba wai shi kansa manzon Allah ba waɗanda suka yi imani da shi duk kafircin mutum daga ran da yazo ya ga manzon Allah ya imani da shi ya so shi sunansa gurin Allah radiyallahu anhu sahabbai dukan su radiyallahu anhum waradu anhu menene dalilin samun Allah ta radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali sayyidina Umar bin Khattab wannan babban sahabi ya daga cikin wanda suke jayayya da shaidan manzon Allah so sai da farkon lamari ya ja hasali ma ya fito da shiri ne ya ce yau ko ni ko Muhammadu ya dauko makami da nufin zai kashe mayaki ne to a wannan tafiyar kuma ne ya samu musulunci amma ka ji daga imanin sa da annabi Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minina sannan annabi ke cewa وَإِنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَظْهَرُ مَا دَامَ عُمَرُ حَيًّا دون wannan martaban da wa'iza bu wannan man san Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim annabi kita qalaka na biman kana qablakum nasum muhaddathuna min ghairi an yakunu anbiya fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu umar manzo Allah ya ce a cikin al'umma da ta gabata akwai wanda Allah yake magana da su kai tsaye ba annabawa bane idan al'umma ta akwai irin wayannan mutanen annabi ce to Umar ibn Khattab shekaran ce yana ne kafir amma da yafi manzon Allah sai dawo radiyallahu anhum wa radu anhu ya shiga cikin su to shine maqamul ridha sannan a lahira kuma lokacin da kowa yake tsoro annabi na cewa nafsi nafsi shi Allah yake masa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda in dai wannan ranar ce kar ka samu damuwa ubangijinka zai baka karamcin da sai ka ce ya ubangiji ya isa haka sallallahu alaihi wasallam wasu'ul duk abin da yake nema a gurin Allah an bashi yujabu wa ma yad'u wa yadnu wa ma yaqdu tinkan ya daga hannu ya roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala yakan bashi misalin sa annabi Ibrahim alaihi salam sunansa Khalilur Rahman shi ko manzo Allah sunansa Habibur Rahman wanda Allah yake so annabi Ibrahim zai roki Allah sai Allah ya bashi shine al-khalil yuqa ba'da as-su'al wal habib yuqa qabla as-su'al shi khalil sai ya roka sai Allah ya bashi shi kuma manzon Allah kan ya roka Allah zai bashi misali qur'ani yana cewa kan Ibrahim yace wala tukhzini yawma yub'athun Allah karka kunya ka dunya nan alkiyama manzo Allah fa addu'a yi shi wannan ko shi annabi yana zuwa ka ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu annabi Ibrahim ya kuma cewa waj'al li lisana sidqin fil akhirin Allah ina roƙonka ka maida ni wanda za a yi ta yabansa cikin al'umman da su biyo baya manzo Allah ne Allah ya tabbata wa rafa'na laka dhikrak annabi Musa yake rabbi shrah li sadri Allah yana roƙonka kirgina ka bude mini shi shi manzo Allah ya ce masa alam nashrah laka sadrak shi kabla an yus'al uqliya annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budal asnam Allah dani da ƴaƴa na ka nisantar da mu ga botan gunki shi manzo Allah Allah ya masa inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera kan ya roka Allah ya bashi shine ar-riba wa su'ul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan nan wal kautsar Allah ya bashi al-kautsar ma wa kautsar na manzon Allah ne Allah ya masa inna a'tainakal kautsar wannan al-kautsar din Allah ke na baka shi sun ce alkhairi mai yawa sun fassara shi da maloli dai da yawa sannan Allah ya bashi sama'il qawl Allah ya sanya sakon manzon Allah ko ina ya isa in yayi magana kowa sai ya ji ya tabbata a hadisi daga mu'arrid bin mu'ayyib hadisi yana cikin jami'i tirmidhi yace na yi hijira na tafi garin na yi tafi madina aiki makka aikin haji yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu minhu adaba naga manzon Allah naji masungunu wasu ban mamaki a wurinsa yace daga cikin abin da na gani uciye bi gulamin yoma wulida yaro aka zo mai manzon Allah da shi ran da aka haife shi ana aikin makka aka haifi yaron daga haifansa aka dauko shi aka zo da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'arrid bin mu'ayyib yace ina zaune a gurin annabi yace ya gulamu man ana yace rasulullahi dan da aka haifa yau manzon Allah yayi magana da shi yace man ana yaji maganan ya fahimta ya bashi amsa annabi ki tabarakallahu fi sunan yaron mubarakul yamama wannan martaba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama'il qawli sannan shine wanda yake huduba akan mumbari ya sauka akan kututturan dabino sai aka ji kututturan dabino yana kuka halina ishar irin kukan raqubi sai manzon Allah ya sauka sai ya rungume shi sai yake cewa wannan kuturan dabino yana kuka ne saboda ya daina jin zikiri ma'ana annabi ya daina hawanta yana hudu ba sai manzo Allah yake cewa law lam altazimhu la zalla bakiyan ila yawmil qiyama ba tin na rike shi ba na rungume shi ba da ya cigaba da kuka har tashin alqiyama sai ce to ina baka zabi kana san inda ka ga zama dabino yaro kai kaya a duniya ko kuma ka zama dabino a aljanna saboda mu minata daga cikin ka sai ce na zabi zama dabino a aljanna manzo Allah yake ayi to no abun ne shi an binne shi a duniya amma an tashi a ina a aljanna sama'il qawl sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yana zama cikin sahabbai sai suka ji hadisi kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ijtami'na wa jabatan muna zaune a gurin manzon Allah muka ji wani sauti annabi sai haza hadarun wani finnari ya hawi biya 70 khariban alana wa salqa araha wannan aran da kuke ji dutse ne aka jefa shi ana gwada mikan jahannama shekara 70 kenan yanzu yake bakin gabace sama'il qaul abinda baka zato annabi Sulaiman yana cewa ya ayyuhan nasu qallimna man iqa tayri wa utina min kulli shay to shi manzo Allah ba man tsaka kai kai ba duk wani sama kai Isma'il qulzi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan martaba abuna gaba wa itimamin ni'ima duk wata ni'ima Allah ya ba manzan Allah cikakkiyar ta duk wata ni'ima shi su alfabali yake cewa Allah ya masa rahama wa fi kulli khairin jumlatan balaga al-mada manzan Allah in kana maganar sa duk wani fage na alkhairi to sai da kai kululuwa sai na rasulullahi itimamin ni'ima Allah ya cikata masa wace ni'ima sai ta kai manzon Allah ya hau dutse irin Uhud duk girman sa Uhudin ya kama tangal tangal annabi ce usbut ya Uhud innama alayka nabiyyu wa sadiqun wa shahidani sai wa dutse magana dutsen ya ji magana yake usbut kana tsuya kai Uhud dutsen ko yana tsuya yace innama alayka nabiyyu annabi ne fa akanka wa siddiqun da sai na baka siddiq wa shahidani usman da sai na abubakar ay umar bin khattab yayi ma dutse magana dutse ya magana ta sallallahu alaihi wasallam sannan a hadisi manzo Allah ya ce gonan balansa da ya gonin rakumi rakumi ne ko kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya dafa shi rakumin yana hawaye annabi ce liman halal jabal rakumin waye sai wani saurayi ya taso yace ya majin Allah na wani yace kaji tsoran Allah innahu shaka ilayya innaka tud'ibuhu wa tujibuhu raqumin nan ya kai mini karanka kana bashi aiki da yawa baka bashi abinci yace gaskiya ne ya majin Allah to kaji tsoran Allah wannan shine me itimamin ni'ima duk wata ni'ima Allah ya ba manzo Allah cikakkiyar ta sallallahu alaihi wasallam bayan nan Allah ya bashi wal afwi amma taqaddama wa ma ta'akhkhar shine babban bawan da bayan Allah ya shi ma'asumi ma'asum bayan isma da ya bashi sai Allah ya ce duk abin da ya faru baya da ma ka taba yin ba daidai ba Allah ya ce ya yafi sannan abin da ya faru nan gaba inda za ka yi an yafi kai ba nan ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka bi shi yaki a Badar manzon Allah yake cewa wa ma yudrika la alla Allah qala ala ahli badr fa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum duk wanda ne manzon Allah yake Badar ba Allah ya ce duk abin da ya dama yayi da ya fi masa ila ga sayyidina rasulullahi kuma karka manta annaban aka bi aka zama mu'mini annaban aka bi aka zama sahabi annabin aka bi aka zama Badar din shi Allah ya ce wa'inda suka rako kama duk abin da suka dama su aikata na ya fi musu wannan martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda da manzon Allah sai jakin Tabuka yace a kawo gudunmuwa sai na Usman sai ya kawo dukiya mai yawa annabi ya juya a hadunta yace Usman duk wannan yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da hadha al-yawm annabi mai sa yace duk abin da zai aikata ko menene ma darra wanda ta ba imanin sa ba an gafarta masa kawai waye fadi wannan magana sayyidina rasulullahi wannan ba wanda suka bi shi ne ba ba annabawa bane har manzo Allah ce la yuhibbuhum wasu mutane ya ware ansar ce la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghuduhum illa munafiq ba wanda yake san ansar sai mu'mini duk me yake su manzo Allah ce munafici ne kaga nan an tabbatar da sifan imani akan son mutanen manzon Allah ba san manzon Allah ba ansaru ake magana la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yabghuduhum illa munafiq man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah duk wanda yaso su manzo Allah yake Allah ya so shi duk wanda ya ki su Allah ya ki shi duwa annabi sallallahu alaihi wa sallam duka wannan darajojin da Allah ya bashi ne bayan nan wa sharhi sadr shine babban bawan da Allah ya wanke tsara kirjinsa sharhu sadr an bude kirjinsa aka ciro wata zuciya wani tsoka malaman sida suna cewa tsokan an ciro ta a zuciya ne ala aku amma sukan ce a riwayan an ce haza hazzu shaytan mink wannan gudandinin da muka cire shine hazzu shaytan amma al-imamu subki yake cewa wannan tsokar da aka cire subki ina magana ina magana tabiyyu jin subki wa huwa man huwa babban malami ne yace ko da aka ce haza hazzu shaytan ana nufin fi qulubi bani adam a zuciyan dan adam zuciya ta zuciyar ga wannan alqan hazzu shaytan ne amma ta manzon Allah yace min asalil jibilla wa laysa min hazzu shaytan yace ta manzon Allah ta halitta ne na halitta ba ta shaytan bace amma ma azalika Allah sai da ya cire ta sallallahu alaihi wasallam sannan lokacin da aka yi wannan aikin aka fasa kirjinsa aka ciro zuciyar aka tsaga zuciyar aka cire aka wanke duk fa yana gani yana ji kuma ba a mai allura ba ba shiga laf ba ba ta shiga yabuba ba yana kallo yana ji shike ma da labarin abin da aka yi kuma ana fice muna ganin shaida a kirjin manzo Allah idan ya tare mayafinsa wani ne zai tiyata yana cikin ba mai allura ba wani ne wannan illa rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duka abinda Allah ya bashi ne na khisalul kamali wal jamal bayan nan wa raf'i dhikr Allah ya daukaka martaba ta manzon Allah ko ambatan sa man hasan hasan sabina ta hasan min sabiti yace wa dhamma ila husman nabiyyi ila ismihi idza qala fi khamsil muazzini ashhadu وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد يكي وضم الى حسم النبي الله يا جنجن سونن النبي الى اسمه زوا بسوننسا دعوة الأدب والله ورسوله آمنوا بالله ورسوله أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله shine wa dhamma ila husman nabiyyi ila ismi Allah ya dauki sunan manzon Allah ya raba shi ya manna shi da sunansa yace kai har idza qala fi khamsil muazzin ashhadu ko a kiran sallah ne ma idan Allah dan yace ashhadu Allah ilaha illa Allah dum mu'minan duniya tana jiran sa akwai saura yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ta shuka ile ne idza qala fi khamsil muazzin ashhadu sannan وإذ ذكر النصر الله يا باشي بوايا تنصر ان اتى النصر الله يا رجال بقى في القران يا كي وان جندنا لهم الغالبون الله يا كرا بتاليار من لا تي تاسكي وان جندنا رندنم كذا وهي اكيد رسول الله وان جندنا bataliyar mu inji Allah lahumul ghalibuna suke da nasara to anan Allah ya ba manzon Allah wasu martabobi a hadisin muslim uritu khamsan lam yuzahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar babu wani annabin da aka bashi wanda ya gabace ni wa yake fadan wannan magana sayyidina rasulullah imma mai hadisin uritu an bani khamsan a wani riwaya sittan abubuwa guda shida lam yuqahunna ahadun qabli babu wani daga annabawa da aka bashi su in ba ni ba in ji manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa daga ciki shine wa nusruki birrumi masirata shahrin duk inda na fuskanta in ya kalli yamma daga inda yake tsaye har tafiyan wata daya duk wanda ke da nan wuri in ta fi ne sai gaban sa ya fadi ba wanda Allah ba wannan in ba sai na rasulullahi ba ko kai wane ne da fir'auna zai ga manzo Allah sai jikin shi ya mutu haka Allah yi shi uti tu amma nan nasara ne rubu ne shi ne shawarar islamiyya ce cewa faqad kana mansuran bi rubin fatabuhu bihi dawwahul buljan la bis sawarid wannan nasaran da Allah ba manzo Allah na tsoratan kafire shi ne sahabbai suke samun nasara a yaki ba dan karfin su ba sirrin na rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam sannan zan kara a hadisin abi dawud daga riwayan sa'id bin zaid ya daga cikin sahabbai goman da manzo Allah ya yi ɗan aljanna ne sannan ya daga cikin sahabban da manzo Allah ya yi musu addu'a jikin sun daga hannun sun roki Allah Allah ya yi amsa musu ya zo kufa a wajen mughira bin shu'ba sai ji wani mutum kawai sai yana zagi yana ta zage-zage shikenan sai sa'id bin zaid ya ce man ya subu hada wai wannan ma yake zagi mughira sai ya ce ya subu ali bin abi talib yana zagi sai na ajin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace sahabin manzon Allah ake zagi a gaban ka baka hanawa yake ji mughira bin shu'ba sa'id bin zaid ya faɗi wani kalma yace la waqafatu ahadihim ma'a rasulillahi tagbarra qadamahu khairun min amali ahadihim walau ummira umra nuhi yace wallahi tsayuwan sahabi a gaban manzo Allah na minti biyar shine kura take tashi ko akalla tsayuwa kenan tsayuwan sahabi a gaban manzo Allah a fagen fama minti biyar yace ladansa a gurin Allah ta fi ladan ibadata da ibadanka ko da za mu yi shekarar annabi Nuhin a duniya din Allah menene dalilin ya ce la waqafatu ahadihim ma'a dalilin martaban tsayuwan manzon Allah na fagen fama sahabi ya tsaya minti biyar dinsa tare da manzon Allah a gurin yaji ladansa a gurin Allah ta fi sallah ta ko zan kai shekarar annabi Nuhin in ji sa'id ibn zaid hadisi na a cikin sunan abi dawud da wasu samu wannan martaban da Allah ya gwana من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونزول السكينة سنن الله يا توكد سكينة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين لو كتن كافرين سكسين يا حمية حمية الجاهلية شو من زن الله كألا سكمي لسكينة كاسمي سكينة بكاين الله inna ayatul mulki an yace kuma tawutu fi sakinatin min rabbikum to wannan kayan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa sai ya dauka ka to kai saukar daga sayyidina rasulullahi kuma ba manzon Allah kadai baka gane martaban manzon Allah da za a taru ana karanta qur'anin da Allah ya saukarwa manzon Allah sai Allah ya kawo wannan abu sakinan da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana kanta alqur'anin da aka saukaro manzo Allah mujizan su shine alqur'ani ko to sai Allah ya kawo wannan sakinan majtama'a qaumun fi baiti min buyutil lahi yataluna kitabal lahi wa yatajarasuna bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa fatahum al-malaikatu wa dhakarahum Allah fi man indahu ita wannan albarka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan watta'ayidi bil mala'ika shine babban bawa guda daya wanda Allah ya karfafe shi da mala'iku bil mala'ika ba mu taba jin wani annabi ya tafi yaki ba Allah ya tura mala'iku yaki ba in ba manzon Allah ba yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min mala'ikati Allah mala'iku 5000 sannan yakin ma kafin aje Allah musu tsireni izu yi yira kai mala'ikati anni ma akum fasabbitu alladhina amanu saulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba ko ya da yaki fadribu fawqa al'anaq wal mu'minun kullu balan Allah ta nan la kusara kusarin nan ba annabi tsireni din ba Allah musu tsireni da kansa kasan me dalili za su je yaki tare da manzon Allah bari Allah da kansa ya ba su horo فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنات ما دليل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله سنيو من زن الله تواي كجيك شاش ياش قرآن لي ونبا إن عديد نكسي صحاها وقود أفهواني ها قرآن لي yake ga mana idan manzon Allah zai je yaki mala'iku 5000 Allah ya saukar da su kuma musawwimin a wani aya ma murdifina one by one kuna sauka sayyidina Zubair ya gansu da idansa sayyidina Ali ya gansu da idansa a wannan yaki dun Allah idan Allah zai halakar da gari kaf din gari mala'ika nawa ke turawa baya daya mala'ika daya ake turawa in za a halakar da gari wani lokaci ihu zai kuwa ya halaka amma da yake rasulullahi ne habibullahi zai tafi yaki Allah ce dubiyar duk fita ku je ku tsaya shi yaki bi khamsati alafin atalhu busharatan ko wa nasiruhu maulal baraya wa qad kafa sai haka Allah yake cewa ma illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ku bari ma sai Allah ta nina isa kuma Allah sai wallahi insha Allah lan tasara minhu da Allah ya ga dama manzon Allah zai ce kawai duk a mutu ne kawai amma ubangiji yana son ya karrama ku da shuhada'u ne abin mamaki wayanda suka da yakin mutan dan 5000 din mala'iku da suka zo yakin mutan tare da manzon Allah sun fi kowanne mala'ika martaba a gurin Allah kuma in ji manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce yake cewa jibrilu ma za ta uduna a yake manzon Allah ma za ta uduna ahla badrin minku yace ya rasulullahi wayanda suka da yakin badar a cikin sahabbai ya ma in yake a wurin manzon Allah ce a ai sun fi kowa daraja a cikin sahabbai mala'ika ce mu ma a mala'iku wanda duk yazo yaki tare da yaku kowa martaba a gurin Allah subhanahu wa Allah ya yi wa mala'ika promotion alfarkan zuwa yaki tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yan uwan bayan nan wa ita'il kitab wal hikma shine wanda Allah ya bashi kitab littafi alqur'ani wal hikma zan bada alkitab alkitabun nan da Allah ya bashi yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina izafa fi rasulihim min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba to yan uwa mun rike kalmar alkitab a suratul naml annabi sulaiman alaihi salam dahu da jeshi waje kasar yaman a wajen din sadd ma'arif annabi sulaiman sai yake cewa ban ga hudu hudu ba ina ya tafi to za a bai hukunci yau san sai gashi ya dawo ya ce wa annabi sulaiman aina san abin da baka sani ba waji'tuka min sabain bi nabain yaqin da kasar yaman nake na zo maka da labari ingantacce ya bar ka karshe ce inni wajad tumra atan tamluku nuuti yad min kulli shay walaha arshun azim duk abin da baka zato an baka ta da wani irin gado na gol annabi sulaiman yake da zamu bibiya mu ji tabbatin labarin karshen karatun dai sai Allah yake malaika annabi sulaiman yake cewa mutanen sa ayyukum ya tini bi arshiha qabla an yatuni muslimi ya tara hada aljannu fa tarum da kowa da kowa yace abinda nake so wani aiki ne ina son a dauko min gadanta ta baro kasanta kan ta karso inda nake gadan gargata ki suwa ba zai iya ifrit yake cewa ana akita bi qabla an taqwa min maqali wa inni alayhi laqawiyyun amin ni ka tun ka tashi daga wannan majalisin naga zan iya kawo wannan gadan tafiyan dubban kilomitoci yace zai iya kawo ta zuwa tsakiyar rana sai Allah yake قال الذي عنده علم من الكتاب علم من الكتاب وني بانغاري ني نا لتافي يسني با دكا با وني بانغاري يسني سيتي انا اتيك بي قبل ان يرتد اليك طرفك ني كنت كبتا با زان كاو ماك شي سي غاشي يا كاو تي هذا من فضل ربي وانا بما يجي دشي علم من الكتاب شي كما ان الله الكتاب غبا دي اكا باشي صلى الله عليه واله وسلم to wannan na ka wannan misalin ne don ka gano alkitaban nan matsayinsa da martabar sa wanda Allah ya ka chaukan sannan a Abdullahi bin Salam yake cewa inni la'arifu ayatan fi kitabillah tusawi at-taurata bi akmaliha yace a cikin alqur'ani wallahi na san wata aya aya ce guda daya ta dunkul at-taura gaba da yanta wallahi ba qur'ani zan Allah sallallahu alaihi wasallam ko to a cikin sa akwai aya daya inji Abdullahi bin Salam ta dunkula Taura gaba daya suratul nur man yudilla Allahu rasulahu wa yati ko yakhsha Allahu wa yati ulaka bil faizun yace wannan ayin ka ganta nan a Taurati a duk aka dunkule gaba daya aya daya aka bawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah bashi alkitaba wal hikmata Allah bashi ne sunna shine alhikmata bayanin alqur'ani in kaji alhikma a gurin malamai sun ce sunna ake nufi to ya fada a hadisi ingantacce inni qad utitul qur'ana wa mislahu an bani alqur'ani da fatankacin alqur'ani shine me kenan sunnan manzon Allah sai Allah ya tuna fa in kana lafin fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan mas'ala muka yi sabani wa magano a cikin qur'ani ba Allah sai a koma a wurin wake nan manzon Allah idan yana nan in bayana a kuma cikin sunnan sa sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya bashi as-sab'ul masani Allah bashi al-qur'anul azim Allah ya bashi kuma tazkiyatul umma al-ummata shi zai bata shaida kuro ka isar eh na isar wa'annan nawa ne saboda ba matsayin su a gurin Allah a hadisi yace inna ummati yud'auna yawma al-qiyamati birran muhajjalina min athar al-wudu a filin kiyama ma ni kalamar ummata ma daban ne ba fa ji kiyaman ba amma ya faɗi ga yanda zamu zo yud'auna za a kira su yawma al-qiyamati birran muhajjalina min athar al-wudu ina jiran su a wannan hadisi yake wa ana farduhum ala sirat ina jiran su a kadidaina ala al-hawd ina jiran su sai wannan sai ya ba cikin Allah yaya zaka san wannan ba su zuba daga cikin al'ummanka sai sai ina tambayan ka da mutum ne yake da shanu raquma jajaye da farare da bakaki kala biyu ne raquman jajaye da bakaki sai wani doki yazo wani raqumi yazo mai fari mutum yake da garken raquma da wake ke jajaye da bakaki sai wani doki yazo goshin safari kafafuwan sa na gaba farare na baya farare ya shiga cikin dawakan nan jajaye da bakaki ba za ka yi ganin haka ba sai ci zai iya ganin cewa aina waka ga kallon su kenan yanda ga doki da farko shi da farko kafafuwan gaba da kafafuwan baya haka za mu zo inji manzon Allah a filin kiyama ba magana mu zo sifar da za mu zo da ita ma ya faɗa kuma haka za mu tashi gaban Allah wannan martaba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala ya bashi addu'a ila Allah Allah ya bashi daman ya kira mutane zuwa ga wa zuwa ga Allah wad'u ila sabila rabbikan wad'u ila rabbik wad'u ila rabbika ka kira zuwa ga ubangijinka wa salatu llahi ta'ala wa mal malaikati sannan ga salatin da Allah yake masa malaiku suna mai salati sallallahu alaihi wasallam wal hukmi bainan nas bima arahu llah sannan shi ne guda ɗaya da Allah yake ya bashi dama yayi hukunci tsakanin mutane bima arakal duk abin da ya dace kai mu koma hadisin bukhari manzo Allah yayi sallah ida 30 al-ashi ɗayan sallan yammaci ko dai azhar ko al-asr hadisin zuliya dai ne ko a wani hadisi an ce hadisin sallan azhar ki manzo Allah sai sallah raka'a biyu sai sallah ne miji hadisin ne azhar raka'a da wace raka'a hudu sai manzo Allah ya raka'a biyu sai sallah da ya sallame yana assalamu alaikum sauran sahabbai ka sun ne suka yi sai sun tafi sun fita ne suka ce kusa da salatu sallama an rage ta ba daga yau saboda manzo Allah ya raka'a na raka'a biyu suka ce kai ya raga tunda annabi ya raka'a biyu kai shi kenan suka fita abin su wallahi da manzo Allah bai tambayar nan an yara ba da har yanzu azan raka'a wace biyu ce sai da aka tambaya manzo Allah sai wani mai sahabbai ya mai cikin Allah a usratu salatu amma shita wai sallan nan ta dawo rata abiti a zahar daga yau kuma yi kenan ko kai mantuwa ne sai ce lam ansa wa lam tuqsar sai ce a wani riwayar sai ce kullu zalika lam yaqa sai ce bal kana ba'du zalika ya rasulullah sai ce ma sha Allah kai abin ne faru dai sai ce a sadaka san yi bukun abin ne faɗa gaskiya ne suka ce na'am sai annabi da sai ce Allahu akbar a kai sallah duk wannan maganganun a cikin me suke sallah saboda wa yake maganan wace wa magana manzon Allah an sallama raka'a ne sannan wani yake cewa manzon Allah sun an yi rafa ya ne ko kuma kamanta ne sai ce ko dai bai faru ba sai ce a ɗayan biyun ne ya faru sai ce da Allah abin da ya faɗa gaskiya ne suka ce eh duk wannan ga maganganun ba kaga kawai fira ce ko amma da yake da manzon Allah yake suranta ibada cikin sallah ne kuma bai tunda ya kama ba sai Allahu akbar cikin ko raka'a ji akai ba ali yace duk wanda irin wannan to ga abin da zai yi zaka yi magana da wani a cikin sallah to duka irin wannan kana ganin su a hadisi shi hadisi ba karanta hadisi bane rawahu wani an wani ka wuce ba dole ana buƙatar mawara al alfaz ba su turdin ba menene darasin da ake buƙata a fahimta a cikin wannan karatu Allah ya ganar da mu sannan Allah subhanahu wataala ya bashi wa wada'il isri wal aglali anhum duk abin da zai zama damuwa ko nauyi ga al'umman manzon Allah Allah ya sauke masa shi Allah ya dauke masa ka duba idan za mu yi tafiya idan za mu yi tafiya zalla sallallahu alaihi wasallam saboda yana cikin mu sai Allah yake ce mana ya ba mu dama mu yi sallah raka'a mu yi qasar saboda me rukhsa sannan Allah ba mu dama mu aji azumi duka albarka ma baka samu wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal qasam bismihi sannan shine wanda Allah yake rantsuwa da shi ya rantsa da sunansa Allah yake la amruka innahum la fi sakratin ya'mahun Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa idan mutum ya rantsa da manzon Allah bai yi abin mai tsaye kafara inji wa Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗi wannan magana yace da za ka yi rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace sai kai abu yace idan ba kai ba to za ka yi kafara saboda manzon Allah yace ba abu masa ba inji Imam Ahmad bin Hanbal sannan Allah ya bashi ijabatu da'watihi Allah ya sanya duk kiran manzon Allah ya samu karbuwa a duniya idan kana son ka tabbatar da kiran annabi ya samu karbuwa a duniya ka je maka duk halittun da baka taba gani ba sai ka ganta maka kuma duk al'umman wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka turawa mutanen Italy zaka yan China zaka wani ma zaka kan ba dan adam bane kuma amma ka jana cewa labbaika allahumma labbaika al'umman wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka wani mutum jikinsa jiggashi ne abin tsoro kaga jana cewa labbaika allahumma labbaika al'umman wane ne azaba da awatar rasulillah wani zaka gashi bai fi tsayin gurin nan ba haka mutum ne cikakke kuma ba yaro ba kayan wane ne azaba da awatar rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo gurin nan waye antawa kiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa taklimil jamadat malan yace sannan daga cikin abinda manzo Allah Allah ya bashi manzo Allah shine yake magana da jamadat abinda ba su da rai sandararrun abubuwa annabi na magana da su annabi ya makaranta hadisi ko Allah dan masuda yace muna cin abinci muna jin abinci na tafi a hannuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi jifa a yake mutane ya dubu du'a su aka yi suna yin tasbihi a hannuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa uhudu usbut ya uhudu ga magana bane usbut ya uhudu fa inna ma alayka nabiyyu sannan kuma Umar bin Khattab yayi magana da Hajar al-Aswad ko innaka la tanfa wa la tadur inni la alamu annaka Hajar la tadur wa la tanfa kaga magana ne kai tsi to manzon Allah yana magana da jama'atu abinda ba su da tsandararru itatuwa sun ce masa assalamu alaikum ya rasulullahi ahadisi ga sunan barkata wal ajab dabbobi sun yi adam dabbobi sun yi magana da manzo Allah bariya ta yi magana da manzo Allah ko damo wanda aka yanka shi ma ga yanan dai ahadisi sun yi magana da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan ga soyayyen nama ma ko ya ce la ta'kulni fa inni masmuma karkati ya ma ake Allah an sa guba a jikina wannan duka al'ajam ne ihya'il mauta sannan wa'anda suka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya wa'insu wata mata za ta yi imani take suna so sai an tada mata iyayenta tukunna manzo Allah kuma ya roki Allah Allah ya tayar da su ihya'il mauta wa isma'is sum sannan kurma wanda baya jin wanda bai taba magana ba annabi yayi masa magana ya ji ya amsa masa sallallahu daga nan kuma kurumsin ya kare sannan Allah ya bashi nab'il ma min bayni asabihi ruwaya bulbulo ayatun manzon Allah wannan hadisin bukhari ne hadisin jabir hadisin anas a hadisai da dama wanda manzon Allah suna kai da sahabbai aka nemi ruwa aka rasa ko yace ku tafi nan za ka ga wata mata za ka ganta da ruwa aka nemi manzon Allah ya sa hannunsa a ruwan sai ga ruwa na bulbulo wa ayatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan dukkan martaba sai da Allah ya bashi sannan taksirul qalil abu dan kankani ya dawo mai yawa albarkan manzo Allah a hadisin Jabir sa'i daya na dana gari aka murza shi da akuya daya aka yanka ta aka ga yawo manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka zo kai da mutum uku ko mutum biyu je ishe ku manzo Allah sai yake cewa ya ala khandaq inna jabiran arsala sura fa hayya ala kowa yazo Jabir yazo
ya ga matarsa kaza la tuka soke tukunyin annabi na zuwa bude bakin tukunyin sai ya tofi a ciki tukunyin miyan na garin mai tofi sai ce toke neman wata take yake aikin nan aka dangi toyawa sai da sama da mutun 300 suka ci suka koshi abincin mai kare ba loka daya albarkan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutun ne kaman kowa gwada a lokan gidanka ta gani to takasirul qalil sannan mun kawo ahadisin Abu Huraira wanda ya samu tamara da biyu kwaya kaman guda tara yace ya ma'akin Allah ga sunan na shine abin da na samu manzo Allah ya rika da biyu a hannunsa yayi addu'a sai ya sa a cikin burganan wannan Abu Huraira yace ga ne in zaka cika sa hannunka tun daga ran da aka bashi da biyu bai kare ba har sai da sai na Usman ya samu shahada sama da shekara 26 kuka ci shekara 23 duka da biyu nan bai kare ba kuma kullun shi ake aunawa ana ci hasanaka yake bayarwa albarkan me addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istiqabil qamar wata ya tsaje gida biyu saboda manzon Allah wannan qur'ani ya faɗa ce iktarabati sa'atu wa inshaqqa al qamar wa radd al shams rana ta fadi a dawo da ita saboda manzon Allah wannan ya tabbata a hadisi wa qalbi al a'yan ita ce ya koma takobi sallallahu alaihi wasallam adasa da bino yanzu ya kama shine qalbi al a'yan ruwan gishiri ya tofa yamu ya dawo ruwan dadi qalbi al a'yan ne ukatat ibn misl ana yaki yace ya rasulullahi takobi na ya kare banda takobi manzo Allah sai ya barso reshen bishiya yana bashi sai dawo takobi dan taki hadisi ne katada an cire mai ido idan ya dawo ne yazo gurin manzo Allah annabi na daukan hannu ya mayar da idan gidansa ya manne har katada yake ta innaha ahad ilayya ta fi kowane ido karfin gani ma wace annabi ya sa hannu idan yana son ya hango abu nesa sai ya manne wannan wace manzo Allah ya sa hannu sai ya leka da ita ko mini sun abu sai ya hango shi in ji katada da kansa albarka manuma wani sahabi an cire masa hannu a yaki hannunsa yana reto tsora fatan yana za gurin manzo Allah annabi ka ba hannun yana mayarwa hannun ya manne duk ga nan asira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba su kan tasira ba ana ba da mutaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ne baya shawuwa ruwan gishiri ne annabi ya tofa ruwa ya munsa yana shiga cikin ruwan ya dawo ya fuko ruwa dali a Madina wala na ba'irun kana saban wa aina abna qilin bi amin biruhu sara muzbida duka martaban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam qalbul a'yan wa nasr bil ru'bi sannan wa ilahi ala al-ghaib Allah ya ba manzo Allah iqtilau ala al-ghaib shine abinda bai faru ba manzo Allah ce zai faru a hadisin Tirmidhi da hadisin Abu Dawud wani sahabi yake nazo wajen manzon Allah ya dawo daga Tabuka sai naji yana cewa hazihi hira qad ruqti adi ilayya khaza'inuha wa innakum satabtahunaha wa hazihi shayma'u bint nawfal al-azziya ala baghlati shahaba mutajidan ala imamati sauda manzon Allah ya ce garin hira ga makullinta an bani za ku ci garin nan da yaki bayana in ji manzon Allah ga Shaima'u binti Nawfal nan ina ganinta tana saman raƙuminta mai kalan ƙasa tana sanye da bakin dan kwali a kanta sai sabi yace ya rasulullahi idza nahru ga khallaha kaman ka ce za ku ci America da yaki sai ce yamma kin Allah to yanzu idan mun ci garin nan da yaki na samu wannan garin yanda ka faɗa hal nafaltani iyaha ka bani wannan matan sai ce ina faltuka iyaha ba abtu wannan garin da yaki ba sai lokacin sayyidina Umar bin Khattab karshen khalifanci sayyidina Abu Bakar Siddiq aka ci garin hira da yaki wannan sahabin da shi aka ci yaki yace wallahi muna shiga garin wanda muka fara gani Shaima'u bint Nawfal har sunanta manzo Allah ya faɗa tana kan kalan raƙumi nan da wannan bakin rawani akan ta sai yace Khalidu hadhihi almar'atu naffalaniha rasulullah yace wannan matan annabi ya bani ita yace kai ka sani kake faɗa kuwa mata na falaka iyaha yace yayin da ya daga yakin Tabuka ne yana cewa za mu shiga garin yaki kuma gashi mun shiga garin da yaki ya faɗi cewa za a ga wannan matan a saman raƙumi ne kala kala gata nan ko mun ganta yace man yashhadu laka waye shi danka Abdullahi dan Umar sai cewa ana a gabana aka yace khuzha a daka ha rasulullah abu ne kan ya faru ya faɗa sannan ya ce wa Jabir kaifa anta idza amita Jabir idan ka makance ya za ka yi bai mutu ba sai da ya makance Jabir dan Abdullahi al-Ansari ayi hakin Tabuka yake cewa in Allah ya kai mu gobe za mu isa garin Tabuka daidai tsakiyar rana lokacin hantsi sannan za a samu ruwa yana kulkulowa kadan kadan in an je ka a taɓa ruwan
gobe yace za mu yi ta garin Tabuka daidai lokacin nan innakum lan tadkhulunaha illa dahwan za a samu ruwa na bulbulowa in an je kar a taba sahabin yace muna wayan gare muka isa Tabuka lokacin hansi yanda ya fada muka samu ruwa na bulbulowa kuma a wurin wasu sahabu mutane guda biyu sun riga mu isa wurin sun tsigiron wasu munafikai sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ruwan yace waye ta ruwan nan sai aka ce fulanu ga fulanu sallallahu alaihi wasallam bakar magana dawa munafikai ne sai manzo Allah yace to attawa mai ruwan aka ibo wannan ruwan sai ya wanke hannunsa ya kuskura baki ya mayar sai ga ruwan na ulkulwa kaman kan famfo ya kare yace yushiku ya mu'azu in qalbika hayatun antara ma huna qadmu li ajinana kaga wannan sahara da kake ganin zuwa gaba nan gaba sai ya zama duk gonaki ne da itatuwa ba za ka iya gatsa cikin ta ba mu'azu yace wallahi ba mutu ba ta ra'aytu zalika abin da bai faru ba manzo Allah ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a hadisin da zahabi ya rawaito wannan ummul fadl matan sayyidina abbas uwan abdullahi dan abbas sai ce nayi mafarkin tsokan jikin annabi ta faɗo mini a jikina sai ta farkita sai ya rasulullahi na wani mafarki ne sasin jikinka ya faɗo a jikina sai annabi ya ce mata fatima sai za ta haifi da ke za ki shayar da shi bayan ya faɗa aka haifi al-husainu sai ummul fadl ta shayar da shi da shi da qusab tare ta shayar da su manzo Allah yake fadan za ta haifa ta kuma haifa namiji ne ke zaki shayar da shi kuma hakan aka yi tun da kake so kuma bayan wannan dan uwana me ya rage maka idan ka karanta sunna wallahi zaka samu hadisi ɗaya hadisi 600 wanda manzo Allah ba da labarin abinda zai faru nan gaba kuma duk ya faru sunan hadisan ikhbaruhu bil mughayyabati abubuwan da suke na gaimu ne wanda manzo Allah ya ba da labarin su kuma sun faru har ya faɗa sannan zan ba da wani samfur mafi sauki a duba littafin Siddiqul Gummari mutabaqatu ikhtira'atil asariya lima akhbara bihi khairul bariya kere-keren zamanin nan da muke ciki yanzu na jiragen sama na wayoyi na kofintoci yace duk manzo Allah yayi sai yayi ala ya faɗi ishara akan za a samar da su a hadisi ga su kuma an samar da su Siddiqul Gummari fa abul faidi malamin hadisi al-hafiz yake faɗe wannan littafin ba zai yi ka karanta iya bulugul marayi ba kace ka san sunna ba zai yi ka je ya da salihin kace ka san sunna ba ayin da ka sani tsara ka sunna tana nan wajen ma'abuta sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa ba ya fada ya ce yulad fi bani saqihin ba fata mubiran ba a bani saqihin za a haifo ne yaro dan ta'adda aka ce a jaji bani saqabi har shaidan da ke goshin sa yace a goshin sa akwai shaida Hajjaju a goshin sa akwai shaida doki ya harbe shi yana yaro karami manzo Allah ce zai kashe mutane ya kashe sahabban manzo Allah kuma da yawa a wani lokaci ya bayyana lokacin Abdul Malik bin Marwan duka ya fada sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam inna zan ci gaba da kawo irin waɗannan wallahi sai mu kai sha'i na dare ina kawo mana hadisan da annabi ya fada cewa kaza zai faru kuma ya faru sayyiduna Aisha a hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa ayyatu kunna zata tafi da kaza wace ce ma wata wace ce take hawar da kuma kana kaza dab take da tafadi amma ba ta fadi kasa ba kannu kaza su yi mata haushi inda mai hau abu yace ɗaya daga cikin ummatul mu'minina za ta hau kan doki mai kala kaza in ji manzon Allah sannan za a fada mata sai ta na dab da tafadi kasa amma ba ta fadi kasa ba karnuka su yi mata haushi amma u hau abu hadisin nan da na karanta Imam Zahabi yake a cikin Sirru Alamin Nubala a tarihi sayyidina Aisha sai ga sayyidina Aisha ranan da aka yakin Jamal a ranan ta haukalar wannan raqumin ana harban darbuka da take ciki ta kusa faduwa sayyidina Ali ya turo Muhammad bin Abi Bakr yaje ya kare ta kanta kai kasa an biyo hanya yaje ba wahabu sai kannuka suna mata haushi tace amma wahabu haza wuri kaza ne wannan suka ce lala nan ne wannan gurin tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada akhbarni bi dalika manzo Allah da ma ya fada kuma gashi ya faru ya fada kan yarsu da shekara 20 da wani abu za a yakin nan gashi sannan ya fada kan yarsu cewa sayyidina Usman za a yanka shi zai samu shahada kuma aka yanka shi radiyallahu anhu duka wannan menene yan uwana al-mughayyabat din ne ba da labari ne sallallahu alaihi wasallam lokaci ya kudi yan uwa ga kuma karatun mu ina son mu kai fasalan ne ko zai iya kai kuma tsaya nan da akwai tambayoyi na'am wannan fi hakuri wannan abin ya jani ittila wal ittila al mughayyab al ghayb in Allah ya yarda wata rana kila za mu samu wata rana mu yi magana akan me المغيبات التي أخبر عنها رسول الله فجعل وفق ما قال دوانا قلوانا إن شاء الله وظل الغمام قلت كده يوم أنزل الله إنوى وانا كوايا سني أتفيه سزوى إله كاسو أنتي الله بيديك كليما با سيتوب قلت كده مثل الغمامة الناسارة سائرة وتسبيه الهزاء أفهم كوني سيني تسبيه أتفين منزل الله صلى الله عليه وسلم وإبراء الآلام dizzakin da ya same ka nare da dijiyoyin da aka yi maka in ka zo wajen manzala yana dafa ciyen ciyen zai warke nan take Allah ya bashi wannan sallallahu alaihi wasallam wal ismat minan nas Allah ya kare shi in dai dan adam ne ba zai cutar da manzon Allah ba wallahu ya'simuka minan nas malati kai ila ma la yahwihi muhtafil yace zuwa ga abubuwan da Allah ba manzon Allah babu littafin da zai iya daukar su inji wa wannan alqalifa alhadith ne in anti alhadis shine mutumin da yake da saboda hadisi 1800 kasa da isnadin yace abinda Allah ba annabi na martabobi ba su da lissafuwa wala yuhid bi ilmihi ba wanda ya isa ya kara da sanin darajojin annabi da abinda Allah ya bashi illa manihu zalika sai Allah ne ya bashi kada ya san iyakan su mufaddiluhu bihi wanda yafita annabi da su la ilaha ghayruhu إلا ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة تارد أبن الله ميتان في ألاهرة نمت أينا كرمتي صلى الله عليه وسلم ودرجات القدس درج وجين الأركي ومراتب السعادة درج وجين أرزئي والحسنى والزيادة الله يباشى الجنة لكم كاري صلى الله عليه وسلم التي تقف دونها الأقول واندحهم كل ما نميت tana dima wucewa akan gano hakikanin matsayin manzon Allah sura islam da yake ce mana faqad hayyal muqtaru afkara alami manzon Allah dai sha'anin sa ya dima ta da kwalan malaman duniya gaba daya sai dai Allah ya san ai muhammad lam ya'rifu ghayru ilahi sallallahu alaihi wasallam wa yuharu duna jirakiha alwaham tunanin mutum yana dima wucewa akan gano hakikanin martaban manzon Allah صلى الله عليه وسلم يا الله أيها قولي من سر يا أمي من جالب السر يا الله من سر يسد وانا أكويت أمي لكم بسم الله نعم ورانا وانا يسد مجلو نعم مزيد نعم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alqur'ani gaba daya baba yana dake cewa tunna Allah yana son manzon Allah to a tambaye shi shin karatun sa ya kai sabbi daga alhamdu wanda yace a qur'ani babu ayan da Allah yake yana son manzon Allah nace to a tambaye shi ya daga alhamdu ya kai sabbi idan ya kai sabbi to zan baki amsa a cikin gogoha Allah ce ma wadda aka rabbuka wa ma qalaka ko ma wadda aka rabbuka wa ma qala ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah bai barka ba kuma Allah bai kika ba yayi me kenan sai ka rabu ne bai ba ma wadda aka rabbuka Allah bai rabu rabuwa da kai ba wa ma qala Allah bai taba kinka ba to in bai kika ba yayi me kenan shoka ba jama'a a cikin qur'ani tawam awara abinda bai sani ba shine abinda ke sa mafhumul mukhalafa duk aya ita alqur'ani ta da abubuwa kaman haka ibaratun nassi isharatun nassi mafhumun nassi ijibda'un nassi an ji wannan abubuwan ko sannan zahir muawwal am khas mutlaq muqayyad nasikh أو منسوخ. إذا أنت كما سنن ونن إلمو ما شبكت من القرآن سيكا سيبا عند الله يسوء النبي سيكا ننسي مصر عليكم جي. أما ما كسن ونن با ينزل يبقى من القرآن إناك تيسوه بيشي أكوية القرآن تؤمامي ما تنسان أباكما كما سنن قلن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال التي تربتموها تكتونك سادة ومسابق أحب إليكم من الله ورسوله ba qur'ani take ba kulla af'alukum alayhi ajran illa limawajjata fil qurba bana san ajiyani ba ku ajiyana ba sai dai ku so ɗan uwana in an ce a so qurba na manzon Allah an ce a so wa kenan a qur'ani ina Allah ta ka amaru baba akwai amma maru ba menene laifi ne ko daidai ne amma ai Allah ya ce fara ta kullu ma ufin ko kar ka ce musu ufin tun da ka ce musu ufin to kakka mare su kenan tun da ka ce ma wata ka raba ko ma kala a ce kenan a habba ka kenan a ce masa ya kuma makaranta ki da zai gani na'am 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 sai wannan abin ya tabbata ce a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura sayyiduna ali ayaki sariya hadisin nan fa cikin bulugul maram anan nan kusa bulugul maram ya tura shi yaki duk in zai yi sallah sai kan ta kullu Allah sai wani sahabi kawo kara sai ya rasulullahi mutumin da ka tura mana yakin nan fa duk in zai yi sallah sai kan ta kullu Allah sai annabi ta ce kaje ka tambaye shi lima yasna zalik me yasa yake yin ta sai na lafi kici li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha dalili qul huwallahu sifati ta allah zalla ina son a karanta in karanta ta sai annabi kici hubbuka iyaha adkhala fil janna san karanta tan ya bashi al janna a wani riwayan kuma wani yace ya mai cin allah wani ya mana sallah ya kanta qul huwallahu ka annahu yataqalluha ina ganin qul huwallahu kadai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu thulutsal qur'an yace na rantsi da Allah kulhu wallahu daya tana ji da one over three da alqur'ani to idan mutun ya karanta kulhu wallahu bayan karatu ko da sura yayi sunna ko yayi bid'a saboda an yi ne a zamanin manzon Allah a wurin yaki sannan aka zo aka ba shi labari bai yi inkari ba ya tabbatar dama sunna kala uku ne ko da ce a qaulun nabi aw fi'luhu aw taqriruhu wannan taqrir ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abu ne mai ce babu laifi ana cewa ko waya da shedani ko wannan tambayan da aka yi suka ce wala anta sai ce na'am illa anni a'alani ko fa aslama ko fa aslamu ɗan uwa shaytan in an ce shaytan shaytan a lugha ma'anarsa alba'id shaqana ba'uda ba'uda shaytanu ba'id an ce shaytanur rajim to shikenan wannan idan aka ce shaytan yana da fushi shaytan ne bacin rai shaytan ne saboda idan ya kuma asalin hadisin sai tana Aisha wani abu ne ya faru sai ta fara wani irin tasarrufi sai annabi ce a ja'a shaytanuki shaytan naki ya zama ana bacin a ma'anan siyadin hadisin ba jinnu ake nufi ba a ja'a shaytanuki tace ya ma ajin ana da shaytan ne annabi ce ai ko wannan nashi shaytan din ba fa jinnu ake nufi ba ɗan uwana la ilaha illallah wallahi abinda suke cewa malaman sunna wal jam'u lil hadith min shatta turuq yudhi'u darb al fahmi yakshifu al ufuq hadithin manzon Allah sai ka tattara dukkan hanyoyin da yazo za ta iya gane abinda ake nufi asalin hadithin manzon Allah ne fada yazo ne ko sai ta fara tasarrufi irin nasu na mata sai ce mata a ja'a shaytanuki ma'ana bacin ran nashi halin naku na mata ya zo ne annabi ce ina da shedan annabi ce eh kina da shi mana ai ko ya da shi wala anta amma tsayin bacin rai kenan sai wala ana amma illa anni a'anni Allahu alayhi fa aslamu ba fa aslama ba fa aslamu ni ina kubuta fa la ya'murni illa bi khairi ko fa aslama ya musulunta hatta fa bacin nan manzo Allah ma aslama in yayi fushi cikin Allah ne shi irin shaytani ba irin na irin naka bane aslama ya kukuta idan kuma ka ce shaytani ake nufi jinnu ne to shikenan ai Allah ya ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan fasaramu aya Allah ya sa shi cikin tsaro ta gaban manzon Allah ta bayansa damansa da hagunsa duk wani jinni baya isowa inda manzon Allah yake rasadan dan me liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim duk annabawa magawa ke daya sannan Allah ya ce lahu mu'aqibatun
min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Allah ya sa tsaro a gaban manzon Allah da bayan sa, Allah ya ba shi kariya, ba abin da zai kisuwa gun da yake sallallahu alaihi wasallam. Ina fi hadisin Bukhari ne, manzon Allah ya ce Abu Hurairah ya gadin dukiyar zakatul fitr. Abu Hurairah ya je yana gadin zakar, sai wani tsoho ya zo yana kamfata yana diba. Abu Hurairah sai ya kama shi yace la arfa annaka ila rasulillah, sai ce wallahi ni miskini ne, ni tsoho ne mai iyali, ina da wazu haja. Sai ya tausaya sai ya kale shi. Da gari ya waye, Abu Hurairah ya je wajen manzon Allah, hadisin nan Abu Bakari ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, zai ma manzon Allah ina kwana, sai Annabi ya ce ya Abu Hurairah ma za fa'alta bi asirikal barihata, ya ko kaya da mutumin ka naje da yazo maka, a ina ake abin nan a baitul mali, a Annabi ina yake a gida, amma yake ba Abu Hurairah labarin abin da ya faru tsakanin sa da mutumin da yazo cikin dare. Sai ce ma yake Allah ta kai laye iyalan wa hada farahimtuhu, sai ce kaza baka wa sai ya'udu, sai ya kuma dawowa, inji manzon Allah. Sai gashi ya kuma dawowa ya kara diba Abu Hurairah ya kama shi, ya kara kawo uzuri, ya kawo uzuri. Abu Hurairah sai ya kale shi, ya sake zuwa gurin Annabi. Annabi ke tayi kuka kaya da mutumin ka jiya, sai ah wai sai Allah to ayya ce mun kaza, sai ce zai kuma dawowa, sai to wallahi zai gani fa. Abu Hurairah ya tabin din sa, ina sai in kawo maganan wannan da ya tabin din sa, sai ga tsohon nan ya kuma dawowa yace yau kan ba uzuri, la arfa annaka ila rasulillah, sai na fita gurin manzon Allah, sai karfa mun asiri, sai dan ba karfa mun asiri, karfa kuka kai ni wajen sa shikenan. Sai yace to kai hakuri, zan baka wani abu idan ka rike shi, duk in ka karanta duk inda ka shedan ba zai kusanto ka ba. Yace menene cikin ayatul kursi, ka karanta ta yanzu ha kwanta, in dai ka karanta ta da daddare to la ya karbanka shaytanu abad. Shikenan Abu Hurairah sai ya kare shi, yaje wajen manzon Allah, sai ce Abu Annabi ce ya Abu Hurairah ma za fa'alta bi asirikal barihata, ya huka kama ya jiya, sai ya ma kin Allah za'ama annahu yu'allimuni shay'an, ko zai koya mini kaza, sai ce ma ya Allah maka, sai ce ya ce min in karanta, sai ce sadaqa, amma huwa kazubun, makareci ne. Yace Abu Hurairah ka san kowa ne, ce shayban ne, shayban ne, ana ba da labarin kowa ne. Abu Hurairah bai san shayban bane, amma Annabi ya san tun zuwan farko wane ne yazo, shayban ne. Sannan a hadisin Bukhari manzo Allah ta inna ko ifrit tafallata albarihata, shaytan ifrit yayi satin kafa zai zo yankin min sallah ta, sai na kama shi da daure shi, inji manzo Allah, ya kama shi sai ya daure shi, sai ce na so sai an wayi gari, kowa sai ya wasa da shi a yaran Madina, sai ya tuno addu'an dan uwana, ya ce rabbi ifrili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, annabi sallallahu alaihi wasallam sai na sake shi. To wanda yake kama shi dan ya daure sallallahu alaihi wasallam, kace aba jama'a, idan shaytan anan ya nufin me kishi bashi aja shaytaniki halin naku na matan ya zo ne. Shi yasa malamai suke cewa idan zaka fassara, kuyi hakuri yan kwa lokaci ya gure da, idan zaka fassara karatu ka kalla da wa ake magana, idan manzon Allah ne to wallahi ka nemi dukkan mubararat inda zaka fita, idan manzon Allah ne ladabi ake. Sai Imam Shafi'i idan zai kawo wannan hadisin na Bukhari da ake cika baki yanzu, law anna Fatimata binta Muhammadin sarqat, Imam Shafi'i wallahi bai faɗa wannan hadisi, zai ce law anna fulanata, saboda me? Ta'adduban ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Imam Shafi'i ba. Saboda haka ga ma'anar hadisin da yake, Allah ya ganar da mu, sallu ala nabiyil karim, amin.